thawazero kugeze ngana makanyi soyayya kuma da taci soyayya Allah kana da ake a ciki wata rankansa ai
Another Gbedu from NigerPickup.com.